A ranar Juma'a ta gabata ne dai babban hafsan sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ya bada wa'adin kwanaki 40 ga Tiyata Commander da ke shiyar Arewa maso gabacin Najeriya, wato Major General Ibrahim Attahiru, da ya tabbatar cewa ya kama shugaban ƙungiyar Boko Haram ɗin da aka fi sani da Abubakar Shekau a raye ko kuma a mace. Sai dai wannan umarni ko kuma sanarwa ya zo wa mutane da mamaki, ganin yadda rundunar sojan a baya suka dinga nuni da cewa sun riga da sun kashe Abubakar Shekau, kuma ba so ɗaya ba so biyu ba. Amma wannan karan babban hafsan sojan ƙasar da kansa ya umarci cewa a tabbatar cewa an kama Abubakar Shekau ɗin a raye ko a mace, wanda hakan ke jefa ayar tambaya kan bayanan da rundunar sojan ke baiwa al'umma. A ƙarshen shekarar da ta gabata na 2006 ne dai rundunar sojan Najeriya ta bada sanarwa cewa ta fatattaki 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram daga rajin Sambisa, inda har ma ta nuna wani Qur'ani da kuma wani tuta da ce mallakar Abubakar Shekau ne wanda aka garza da shi har fara shugaban ƙasa. Amma duk da cewa wancan lokacin bata bayyana kame Shekau ko kuma samun makaman da Shekau ke amfani da su ba wajen kai irin waɗannan hare-hare, ko a ranar 25 ga watan Disamban 2016 sai da babban hafsan sojan ƙasar na Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ya gargaɗi jami'an sojan da su tabbatar cewa ba su sake baiwa 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin dama ba na sake haɗewa wuri guda da kuma su dinga kaiwa mutane hare-hare. Ganin wannan umarni kamar sabuwar abu ne ga kuma daga cewa ba kasafai rundunar sojan ka ɗauki irin waɗannan mataki ba na ɗaukan wa'adi ko kuma kawo ƙarshen wani al'amura. Hakan yasa na tambayi al'ummar jihar Borno, musamman ma mazauna birnin Maiduguri, game da yadda suka ɗauki wannan umarni da kuma abin da suke cewa.
Sunana Mala Hassan Salisu. To, wannan lamarin da mu dai mun bar Allah, amma dai abu guda ɗaya da muka sani shi ne wato an sha faɗan cewa an kama Shekau. To, ba mu san kuma wani Shekau ɗin ba ne, kuma su a bakin su sojoji su muke jin cewa an kama Shekau ko ko an kashe Shekau. To, yanzu kuma an ce an ba da kwana 40. To, mu kullum dai tunanin mu shi ne kawai Allah ya taimake mu wannan abubuwan ya ƙare, kuma muna musu addu'a idan ma har Shekau ɗin ne na gaske. Ya to Allah ya bayyana shi sannan kuma a kama shi.
Sunana Malam Aliyu. Alhamdulillah, kamar mu mutanen Borno mun sha wahala, kuma har yanzu muna kan shan wahala. An ce a kama Shekau nan da kwana 40. Alhamdulillah, Allah ya tabbatar da wannan abin, Allah ya sa shine zamu samu zaman lafiya a Borno State gabaki ɗaya, ma ba ma Borno ba, Najeriya gabaki ɗaya.
Sunana Abubakar. To, Allah ya sa dai Shekau da za a kama din ya zama shine Shekau na ƙarshe. Don kullum sai ka ji an ce an kama Shekau, an kashe Shekau. Amma tunda hafsan sojoji ya bada go ahead akan cewa nan da kwana 40, mu addu'ar mu shine a kulli yawmin Allah sa wannan bala'in da Allah ya saukar mana, Allah ya kawo ƙarshen sa, a kama shi ko kuma shi da kanshi ya kawo kanshi, mu samu salama daga wajen Ubangiji.
Wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da wannan umarni da aka baiwa Tiyata Commander mai kula da shiyar Arewa maso gabacin Najeriya, wato Major General Ibrahim Attahiru, ne tabbatar cewa ya kamo Shekau cikin kwanaki 40 in a raye ko kuma a mace, wanda daraktan huda jama'a na rundunar sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman kuka ce kai fitar da kuma ya aikewa manema labarai. Wata sanarwar na daban kuwa, daraktan huda jama'a ya ce akwai sai an gungiyar Boko Haram ɗin su hudu da suka mika kansu da kansu ga rundunar sojan ƙasar, wanda ya ce sun bayyana masu cewa sun kubuta ne daga hannun 'ya'yan gungiyar Boko Haram ɗin a wani ƙauye da ke karamar hukumar Dambuwa a jihar Borno. Ya ce kuma ɗan gungiyar Boko Haram ɗin da wasu guda uku da aka kame a karamar hukumar Guji ba a jihar Borno, da ma wani mai suna Hassan Yusuf, wanda aka ce yana kai ma 'ya'yan gungiyar Boko Haram ɗin wasu kayayyaki. Ya ce an dai kame mutumin ne a wani ƙauye da ake kira Dangana da ke yankin ƙasar Chadi, kuma an kama shi ne cikin wata mota kirar akurkura dake da wasu kayayyakin a lokacin da yake kokarin tsallaka wani kogi don kai waɗannan kayayyakin ga 'ya'yan gungiyar Boko Haram ɗin. Rundunar ta kuma buƙaci jama'a da su cigaba da samar masa da bayanai zai taimaka wajen kamo irin waɗannan 'ya'yan gungiyar Boko Haram ɗin. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tsohon babban komanda a rundunar sojan Najeriya, Manjo General Yakubu Usman mai ritaya, na maraba lale da wannan umarni da babban hafsan mayakan Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai ya bayar, na kamo Shekau a cikin kwanaki 40 a mace ko a raye.
To, kamar yadda na faɗa ne a kwanaki, ina jin ko ya ji abin da na faɗa ne ko ya ne, amma dai gaskiyanta shi ne idan har aka samu aka kamo Shekau, ko da yake mun san Shekau ɗin nan ba yau ake cewa an kama shi ba, amma duk da haka idan dai aka samu aka kamo shi wannan Shekau ɗin, ko in na kan ta ada ɗin, ko da ne kaga su ake lali.
Shin abu ne mai yiwuwa sojojin Najeriya su kamo Shekau cikin wannan kwanaki? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Almustapha Osoji.
Mai yiwuwa ne, saboda shi soja ne kuma ya san menene ya kakaki da bayanan sirri ya zo musu, yayin da za su yi su zamanto cewa sun kama shi ɗin, domin duk wanda ya ce a wasan jifa, to tabbas ina ganin ya taka dutse, domin ba haka ba ba zai ba da wannan umarni ba, kila ki hango akwai wani sakaci da rundunar sa take koko wanda suke tafi da rundunar sa, to in har yana da mataki koko yana da majiya koko yana sakaci dai yana da bayanan sirri, domin shi ne babban abin da ko dan kowane dan ta'adda ya ci shi akan bayanan sirri.
Cikin jawabin da ya yi ‘yan kwanakin nan a Abuja, babban kwamandan rundunar ƙasashen tafkin Chadi da ke yaƙi da Boko Haram, Major General Leo Irabo, ya nanata muhimmancin bayanan sirri a yaƙi irin na zamani.
We all know the fourth generation warfare, of course, is intelligence led.
Duka muna sani bayanan sirri ne ke zama silar cin nasarar duk wani yaƙi na zamani. Menene sakamakon bayanan jami'an leƙen asirinmu? Lokacin da nake babban kwamandan operation lafiya dole a jihar Borno, bayanan sirrin da ni da kaina na samar da su, kuma za a maido min da su a matsayin bayanan sirri.
Whereas I generated such products, and I think that is the problem.
Hafsan sojin saman Nigeria mai murabus, Aliko Irrashid Harun, tsohon jami'i ne a hukumar leƙen asirin sojan Nigeria.
Ko abin da ke faɗa, information management a counter insurgency operation, ba komai kamata a fito a faɗa ma jama'a ba, kuma Nigerian army ya kamata su san cewa ba komai ne da a fito a riga faɗa ma duniya cewa an ba sojoji kwana 40 zai kama a bakar shekaru ba, in akwai inda yake kuma sun san cewa akwai inda yake, bai kamata mutane su sani ba, sai sun kamo shi su ga mutane akan cewa an kamo shi.
Na tambayi Farfesa Almustapha Osuji ko baya jin wannan umarni da aka baiwa sojin Najeriya na kamo Abubakar Shekau, hakan ba zai sa shi Shekau din ya tsere ba?
To, ai bayanin sirrin da gwajin guduwa in ka duba akwai rundunar hadaka din nan da kasashe kusan guda biyar da suke bakin tafkin Chadi da an yi amana cewa bai wuce nan wuraren ba. Ba shakka bayanan sirrin da suke da shi cikin da ko ba su rundunar Najeriya ba wanda suke haure din za su iya kama shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.